mai alfarma sarkin musulmi yayi alwadare da yadda wasu malaman addini ke amfani da wuraren bauta domin harzuka mabiyan su. Mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar yayi wannan jawabi ne a wurin wani taro na gwamnoni da sarakunan arewa a garin Kaduna.
We are more worried with the usage of places of religious worship to preach hatred, violence and other issues that tend to divide us rather than strengthening our unity as a people created by one God.
Yace muna da damuwa matuƙa game da yadda wasu ke amfani da wuraren bauta Ubangiji domin koyar da karan tsana da tashin hankula da sauran abubuwan da ka iya raba kawo na mu maimakon dinke barakar da ke tsakanin mu. Taron gwamnonin Arewa 19 da sarakunan dai an kira shi ne a garin Kaduna da nufin nemo mafita ga al'ummar Arewa musamman ma dai tashin hankulan da ake fama da su a wasu jihohi ciki har da Kaduna. Ko da yake dai wasu na ganin ana tattukka ne wasu malaman addini na warwarewa musamman ganin yadda wasu kafafen yaɗa labaru na zamani wato social media ke ta yawo da wani wa'azi da ɗaya daga cikin manyan malaman addinin Krista a wannan ƙasa Pastor Johnson Suleiman yayi inda yake kira ga mabiya su kashe duk dan Fulani da suka gani ya zo farfajiyar cocin shi.
And I saw them in the church here around this premise, the only Fulani ethnic man that just entered by mistake, I want to protect, kill him.
Sai dai tun wasu malaman addinin Krista suka ce kiran ɗaukan matakin fansafa ya saba wa koyarwar addinin Krista. Rabaran John Joseph Hayab ɗaya daga cikin manyan malaman addinin Krista a jihar Kaduna.
Da farko shi malamin addini ne, ni kuma mai magana ne ma malamin addini ne. Ba zan yi maganan kaina ba, zan yi magana abin da Bible ya koya mini. Bible bai ce min da cewa ni zai na dauka fansa ba. Ina iya yi wa idan na son da duk fansa ma ba zan dauki fansa da wanda ya cuce ni ba. Wasu abin da suke faruwa yanzu shi ne mutane da yawa domin mutunci da girmama da ake ba mu a matsayin na malamai. Sai mu bude bakin mu faɗa abinda ko shaɗan ma ba zai faɗa ba, wannan ba daidai ba ne. Komai girman malami da ya fita ya iya wannan magana da bai dace ba, jama'a su yi watsi da shi su san da cewa maganan kanshi ne ba maganan Allah ba.
Ita ma ƙungiyar Kristoci ta Nigeria kan reshen jihar Kaduna ta nuna damuwa game da wa'azin ɗaukar fansa. Rabaran Sunday Ibrahim shine sakataren ƙungiyar kan a jihar Kaduna.
Idan na ce na ɗauki fansa, wancan shi ma ce zai ɗauki fansa, ai ba za a kare rikicin ba. Abin da muke faɗa shine abin nan ya riga ya faru. Don Allah kowa ya kwantar da hankalin shi, mu zo mu zauna, amma a nemi su wane ne suke waɗannan tahadin. Ina jin idan an iya an yi wannan za a samu kan garin abu.
Su ma dai wasu malaman addinin musulunci a jihar Kaduna sun ce bai dace a rinka koyar da mabiya su rinka ɗaukan matakin fansa ba. Sheikh Halilu Maraya ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a jihar Kaduna.
Addini bai yarda wani ya ɗau doka a hannunsa ba. Dokar ƙasa ba ce wani ya ɗau doka a hannunsa ba. Sannan kuma an zuga mutane sun ɗau doka a hannunsu nan za ka ga cewa abin da zai faru ƙarshen ta shi ne za su je su buge mutumin da yake bai ji ba bai gani ba.
Yawo da riɗe raɗin kai farmakin ɗaukar fansa dai yasa ƙungiyar Fulani ta miyatta Allah a jihar Kaduna ta kira taron manema labaru domin musalta duk wani yunƙuri na ɗaukar fansa. Alhaji Haruna Usman shine shugaban ƙungiyar ta miyatta Allah a jihar Kaduna.
Taron nan da muka kira saboda mun ga abubuwa guda biyu ne wanda ranmu bai ji dadi abin ba. Na farko akwai ɗan jarida da ya bada labarin da mu ji dadi shi ba. Miyatta Allah wai za ta organizing ta je ta attack. Na biyu akwai wata takarda da muka ake ta yawo da ita ne an tura mu ta WhatsApp din nan. Cewa miyatta Allah Kaduna ce chapter wai za su basu yadda da abin da ake musu a kudanci ba za su rama wanda ya wannan karya ne.
Wasu dai na ganin rikice-rikicen addini satar mutane da satar shanu na neman mai gurbin harare da ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram suka dinga yi a baya. Musamman ma dai a wasu daga cikin jihohin arewacin wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.